Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Wasu manoma a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana wakilin Abdulhab Muhammad irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana. Manoman dai sun ce wasu sun samu kayayyakin aiki da wuri, yayin da wasu kuma ba su samu ba. Kada na ja ku da nisa, ga dai tattaunawar tasu, inda wani manomi ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Sani Garba Darazo, sakatare na Wucin Darazo Local Government.
Yaya ka fuskanci shirin noma na bana idan muka duba irin matsalolin da yake ko kuka fuskanta?
A shekarar da ta wuce lallai an samu matsaloli, duk da dai an samu wasu local government din sun samu kayayyaki complete abinda ya kamata a bayar da wuri, to wasu kuma gaskiya ba su samu ba, wanda abin ya kamata a ce a November ya kamata a ce komai yana hannu, to wasu kuma kaga sai watan biyu ma suka samu kayayyakin. To bayan haka mutane sun yi hobbasa, saboda gaskiya mutane suna da kokari, sun san ribar da yake cikin noma, ko mutane sun yi investing kamar ni na noma ya kai hectare guda na alkama, wanda har ga Allah wajen da nayi noma waje ne fadama mai kyau, wanda yake a cikin Bauchi State na daga cikin manyan fadama wanda ganji gane an da daro local gamma. To amma har ga Allah a ƙarshe lokacin da alkama ta zo yin kai, an samu stem borer, wani cuta wanda yake shanye alkama, wanda kuma har ga Allah bamu gane abun da wuri ba, saboda haka mun samu matsala sosai, wanda in za ka samu buhu 10 ne sai ka samu da kyar ka samu buhu 3, kuma an samu matsalan kayan harvesting, dan ana harvesting din shinkafa yanzu bai wuce naira 700 zuwa 1000 ba, amma alkama saboda wannan wahalan wallahi akwai wanda suka yi harvesting ya kai 5,000-4,000 fa buhu.
To idan muka duba ainihin kaddamar da shirin noma, idan ba wai sai na rani ko na alkama ba, shirin noma gabaki daya inda yake a jihar, yaya za ka ce idan aka lura da ana ce ma ba a samu taki da wasu kayayyakin kashe kwari da wuri ba?
To kamar matsalar da ta tambaye ni, gaskiya ni a fahimta ta, wani lokacin mu a jihar Bauchi wanda suke wucewa da suke dauko product ba da gaske suke, suka samu manomi da gaske yake yi, wanda ana buƙatar noma mutum 1,000 noma, sai ka samu wanda za a yar musu rijista da su mutum 300-700 ina, sai wanda suka karɓo program din su diverting kan, to gaskiya wannan shi ya kuma da mutane baya.
Wato in na fahimce ka dai manomi ne amma kawai na alkama kawai ko?
Ina noman shinkafa, ina na masara, kuma da sancan ina yin na alkama.
To kun samu taki da wuri?
Mun samu taki ne kamar a Darajo Local Government, ya aika kin mu da wuri, an ba mu kaya da wuri, kawai wannan matsala da muka samu na stem borer na mu shi ne ya su mana, to sai magana a bestin gaskiya.
Na gode. Gabatar da kanka.
Sunana Musa Uduwa, ni ne chairman na manoman alkama na Bauchi Local Government.
To ina so ka gaya mun ainihin matsalan da yake aka fuskanta na shirin noma a jihar Bauchi.
Akwai matsalolin kashi-kashi ne. Na farko akwai matsala daga su kansu manoma, na biyu akwai matsala daga ɓangaren su hukumomi wadda suka tsaya suka jajirce suka ba da kuɗi suka sinke ɗin dukiyarsu a kai, na uku akwai matsala ta da take zuwa daga Ubangiji ne ta. So matsala ta farko daga ɓangaren manoma shi ne rashin planning. Yawanci za ka ga manomanmu ba mu cika damuwa da planning. Alal misali, na shirya zan noma alkama, to in ban iya, in shekarar farko ne da zan noma alkama, ya kamata na je na samu wanda ya san noman alkama, yake noman alkama ya san sirrinta, ya baje ni ita a faifai, ya gwada mun yanda ake yin ta. Na biyu kayayyakin da ake bukata mutum ne zai ce maka zai zo noma amma ba shi da gonar da zai mutumin ne zai zo zai ce maka noma ba shi da iri mutumin ne zai abin da zai tanada masa wani abin da yake ce ya tanada wanda zai wannan aiki ba kaga wannan matsaloli wannan matsala ce daga bangaren shi kansa manomi matsala ta biyu daga bangaren hukuma shine rashin bada kaya akan lokaci al misali ko na bara wanda muke kai a kai wanda muke a kai yanzu muke magana a kai yanzu haka na bara ya kamata a ce alkama an shuka ta tun a watan 11 na kowace shekara farkon daukewar farkon shigan kakaa damuna ta dauke sanyi ya fara shigowa a lokacin ya kamata a ce an shuka alkama zuwa watan 3 an yi ta gama nuna an girbe ta in an yi haka za a samu yield mai kyau mai yawa in aka kauce ma haka kuma za a samu kuwaye kuwayen shine da inda ya kamata a ce ka samu buhu 40 da kirsi kai kokari ka tsira da buhu 10 kaga asara ta shi to rashin bada kaya akan lokaci yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wannan kuma bangaren hukuma ne dole hukuma ne za ta sa idanu ta tabbata cewa an kauce mu wannan
masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abauchi Abdulhab Muhammad sai kuma Jule Ladas Resham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Ku kawo mu